Wannan rabon kayakin abincin da na mako zuwa ne yayin da hukumomin bada agaji da kuma na samar da abinci na Majalisar Dinkin Duniya ke magagarin cewa muddin hukumomi ba su taimaka ba, akwai yiwuwar fuskantar matsalar karancin abinci da ka iya haifar da tamowa, musamman a jihohin da rikicin Boko Haram ya fi shafa, wato jihohin Adama, Borno da kuma jihar Yobe. To sai dai kuma don fuskantar wannan barazana da ke tafin nema, yasa gwamnatin kasar kaddamar da shirin raba kayakin abinci domin a raba al'umma, inda a jihar Adamawa gwamnatin tarayya karkashin ofishin sakataren gwamnatin kasar Babacir David Lawal ta ga gudumar kayakin abinci cikin tirela 70.
Another support for Mr. President bringing a lot of food items to support the livelihood of the underprivileged.
Tun farko da yake mika kayakin tallafin sakataren gwamnatin tarayya wanda hadimin shugaban kasa ta fuskacin ayyuka da tsare-tsare Hamidu Ibrahim ba fitar hasken yau kinta yace burin gwamnatin kasar ne na ganin ma an sharewa al'umma waɗannan jihohi hawayensu, musamman a wannan lokaci da al'umman ƙasar ke fama da matsalar tattalin arziki.
Mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ba da cewa lallai ya san cikin matsala ta rashin noma da mutanenmu suka yi a waɗannan jihohi da wannan abun ta shafa. Don haka shi shugaban ƙasa ya ba da cewa a ɗauko daga Federal Reserve a ba da tirela 70 ga mutanen Adamawa, saboda ya sani don wannan matsalar da aka shiga kusan shekara biyu mutanenmu ba su yi noma ba. To idan ku ba su yi noma ba, shugaban ƙasa ya san lallai dole suna buƙata taimako ta ɓangaren kayan abinci. Wannan shine na farko cikin ababa ɗaya da shi shugaban ƙasa.
Shi ko da yake karɓan kayakin tallafin muƙaddashin gwamnan jihar Adama Honorable Matthias Babale ya mako bai na irin kokarin da gwamnatin jihar ke yi a yanzu, musamman ma ga al'ummomin da ke koma yankunan su da aka kwato.
Saboda kusancewa Adama tana cikin wa'innan jihohin da suka samu wannan matsalar, wancan shekara mutane ba su iya zuwa gona ba. To kun sani wancan satin da rushe shi gwamna ma da kansa ya samu wasu abinci da shuga ya tura zuwa Harvard level. To yanzu abinda gwamna shi president ya yi, mu dai za mu ce Ubangiji Allah ya biya shi, kuma muna so mu gode masa.
Sau tari ma dai jama'a kan koka ne da cewa irin wannan taimako bai kaiwa gare su. To kome wakilin da aka tura a wannan karon ke cewa Mr. Kiratu Zallatu na mako cikin wakilin da suka bi kayakin tallafin a madadin jama'an karamar hukumarsa yace ko za su yi adalci wajen raba kayakin.
Amma wannan abinci da zo na da maganganun da shi gwamna ya yi da wanda ya representin shi suka yi da gwamnati, za mu je mu yi amfani da shi, za mu yi aiki, za mu raba ma kowa da kowa ko zai samu abincin nan, kuma za a yi amfani da shi. Ubangiji Allah ya taimake mu, Ubangiji Allah ya ba mu shugaban kasa lafiya ya dawo ya ci gaba da aikin shi.
Kawo yanzu dubban rayuka ne suka salwanta sanadiyar rikicin Boko Haram, bayan ma dai ga waɗanda aka raba da gidaje ko da yake tuni aka fara komawa. To amma kuma da alamun wasu yankunan ma ba za a samu damar soma noma a bana ba, wanda ko hakan ma ka iya jawo karancin abinci. Ibrahim Abdulaziz, Sashin Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.